kusan dukkan wasu hukumomi da kungiyoyin da ke fada a ji a duniya ne suka hallara a wannan taron da Niger ta shirya a Paris da haɗin gwiwar Bankin Duniya da rassan Majalisar Ɗinkin Duniya da Tarayyar Turai da gwamnatin Faransa da kungiyoyi masu hannu da shuni domin nazarin fasalin da Niger ɗin ta zo da shi a matsayin tsarin ayyukan ci gaba da inganta rayuwar al'umma PEDES Programme de Développement Économique et Social na 2022 zuwa 2026. Shugaba Mohamed Bazoum ne ya gabatar da wannan fasali da zammar jan ra'ayin gwamnatoci da manyan 'yan kasuwa don ganin sun raka kasar a wannan tafiya ta tsawon shekaru hudu.
Pour cette table ronde dont le slogan est le Niger terre d'accueil et d'opportunité.
Shugaban ya ce tsarin na PEDES a wannan karan mun yi masa taken da ke cewa Niger kasa mai kyakkyawan tarban baki da ba da damar zuba hannun jari. Ya kuma kara da cewa an tsara fasalin ayyukan na PEDES da shawarwarin dukkan hukumomin al'ummar Niger tare da la'akari da ka'idodin kasa da kasa. Wannan tsari abu ne da ke fayyace muhimman ayyukan da gwamnatin kasar ta sa gaba a fannonin da suka hada da ayyukan ci gaba da inganta rayuwar al'umma, raya al'adu da kare muhalli.
Culturel et environnemental.
Miliyar ko kuma biliyan 29 da yanka na euro ne aka nuna bukatar samu domin gudanar da ayyukan da ke kunshe cikin tsarin na PEDES 2022-2026. Gamsuwa da abubuwan da suka ji a yayin wannan zama ya sa masu hannu da shuni yin na'am da bukatun hukumomin na Niger. Asali ma sun yi alkawalin bayar da biliyan 45 na euro, wato fiye da abin da aka yi hasashe. Shugaban kungiyar farar hula ta Mojen Saraji Isa, wanda ya halarci wannan taro, na alakanta yunkurin na masu hannu da shuni da yanayin tafiyar mulkin Niger a yau.
Wasu turawan da masu hannu da shuni sun yadda da irin yadda ake mulki na demokaradiyya. Aiki ne wanda gaba ɗaya al'ummar Niger ta yi, tsakanin gwamnatin Niger, tsakanin al'ummar Niger, shi ne wannan da aka gwada wannan aiki hakika ya nuna ma nasaru cewa na harko muna hada kanmu, sannan kuma bisa ga fannin tsaro an yaba sojawanmu, an yaba gwamnatin Niger. In aka yi la'akari da kasashe makwabtanmu masu fama da hakika rashin tsaro, kasar Niger ta yi rawar azo a gani bisa ga yaki da ta'addanci.
Sai dai a nasa ra'ayin Salisu Ahmadu, wani jigo a kungiyar Sovolle Niger, na nuna ɗari-ɗari a game da makomar wannan tsari. Yana mai kallon abin tamkar zancen 'yan matan amarya a bisa la'akari da yanayin da aka tafiyar da irin wannan tsari a tsakanin 2017 da 2022.
Ita PEDES kwadanta a rubuce ya yi ta aikinta a aikace. Lokacin wancan shugaban kasa da ya huce, ba an yi magana a nan cikin miliyar. To a zo a yi raskwana a gani shin wannan kuɗin da aka yi anonce da sun shigo kasai da suka shigo kuɗin ina suka nufa, wani aiki aka yi da su? Kurin wani abu ne na yaudara wanda kowa a bisa kan da an baka responsibility sai kurin ta zo kana wankewa mutanen ƙasa kana musu yaudara.
Shugaban ƙasa ya ƙudiri aniyar rage talauci daga kashi 43 daga cikin 100 a halin yanzu zuwa kashi 35 a shekarar 2026 ta hanyar tsarin na PEDES, inda gwamnatinsa za ta ƙarfafa ayyukan noma da kiwo, fannin ma'adanai da man fetur. Kashi 45 daga cikin 100 na kuɗaɗen aiwatar da wannan tsari Niger ce za ta ɗauki nauyinsu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.